Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 10 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
A hukumance an ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St James da ke birnin London. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa da karuwar Rasha. Yayin da kan tuma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv, shi ma ya tabbatar da cewa Kiev ta sami nasara. Ma'aikatar shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya da zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne za a ji cewa al'umar jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sun yaba da yadda sojojin kasar suka kufuto da wasu mutane da Boko Haram ta yi garkuwa da su.
Kaga a yanzu sun nuna mana tabbaci suna kishin jihar mu, tunda kaga ko yau sun yi fafita sun je sun kwato mana al'umman mu. Kaga wanda ya je kwato mana ka ai shi ne zaka jinjina mai. To mu yanzu abin da muke so shugaban kasa ya mana, mu ya ƙara daukar matasa namu na jihar mu, mu a ƙara zuba su don tsaro ya inganta. Muna jinjina musu.
Idan mun leƙa Najeriya kuma za a ji cewa rundunar sojojin kasar ta yi nasarar kubuto da wasu ƙarin 'yan matan Chibok a jihar Borno.
Kallon mata Lawal da ɗanta ɗaya daga Bama, daga tana cikin ɗaya daga cikin 'yan Chibok girls da aka ɗauke su lokacin. Ran ɗaya ga a Septemba kuma aka samu wata Asabe Ali, ita ma tana da yaro ɗaya.
Sannan za a ji cewa a karon farko a tsahon shekaru aƙalla biyar, 'yan hamayya a jamhuriyar Nijar sun halarci taron majalisar CNDP mai alhakin tattauna rigingimin siyasar ƙasar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Babu Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St James da ke birnin London. Yarimar Charles ya kasance sabon sarki biyo bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kira shi da Sarki Charles na uku. Taron na majalisar naɗa sarki na yau Asabar ya kumshi tabbatar da cikakken ikon sarkin a hukumance, kuma shi ne na farko da aka nuna a gidan talabijin. A jiya Juma'a, Charles ya girmama marigayiya mahaifiyarsa, inda ya kira ta da mahaifiya abin ƙauna a jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa. Charles, wanda yake da shekaru 73 a duniya kuma mafi yawan shekaru da ya hau karagar mulkin, ya ce zai yi aiki tare da biyayya da girmamawa da kuma ƙauna, kamar yadda mahaifiyarsa ta yi na tsawon fiye da shekaru 70. Kafin rasuwarta a ranar Alhamis, tana da shekaru 96. A yau ina sabunta muku alƙawarin yin aiki tsawon rayuwata, in ji Charles a jiya Juma'a a wani jawabin zaman makoki da ya yi ta gidan talabijin daga fadar Buckingham. Ya ce mutuwar Saroniya Elizabeth ta haifar da wani babban rashi maras misaltuwa, kana kuma ya yi girmamawa ga mahaifiyar tashi. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun Rasha a jiya Juma'a. A yayin da kan tuma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv ya bayyana cewa Kiev ta sami nasara. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin Ukraine sun sake karɓe iko a matsugunan jama'a fiye da 30 a yankin na Kharkiv. Zelensky ya ce, sannu a hankali, muna karɓe iko wurare matsugunan jama'a, muna mayar da tutocin Ukraine, muna kuma kare jama'ar mu. Tunda sanyin safiyar ne, gidan talabijin na Rasha ya yada wata hira da kantoman Rasha a Kharkiv Vitali Hanchev, wanda ya ce lamarin ya yi kamari a halin yanzu. Tabbacin cewa akwai matsala a tsaronmu yana zama wata nasara ga sojojin Ukraine. Nasarar da Ukraine ta samu a kusa da Kharkiv ita ce mafi sauri da ɓangarorin biyu suka bayyana tsawon watanni, kuma shi ne sauyi mafi girma da aka samu a yakin tun sa'ad da dakarun Rasha suka daina kai hare-hare masu muni a kan Kiev, babban birnin kasar, a watan Maris. Gwamnan jihar New York ta Amurka Kathy Hochul a jiya Juma'a ta ce a jihar tana ƙara azama a ƙoƙarin yaƙi da cutar shan inna, a yayin da aka sake samun cutar mai barazana ga rayuwa a magudanar ruwa a wata gunduma da ke birnin New York. jami'an kiwon lafiya sun soma binciken alamomin cutar a magudanun ruwa bayan gano cutar ta farko a Amurka a cikin kusan shekaru 10 a watan Yuli a cikin gundumar Rockland wadda ke arewacin birnin. Cutar ta baya-bayan nan da aka gano tana cikin samfurin ruwan da aka debo a watan da ya gabata a gundumar Nassau a gabashin birnin. Jami'an kiwon lafiya sun ce an danganta samfurin da cutar ta shan inna da aka gano daga Rockland, aka kuma samar da ƙarin shaidar yaduwar cutar zuwa wasu al'ummomi. A can baya an sami gano cutar ta shan inna a magudanun ruwa a birnin New York da wasu gundumomi uku da ke arewacinta, wato Rockland da Orange da kuma Sullivan. Gwamna Hukul ta ayyana dokar ta ɓaci da ta baiwa ma'aikatan ceton gaggawa da gungunzumomi da kuma masana magunguna damar ba da rigakafin cutar shan inna. Kano kuma ta baiwa likitoci damar ba da umarnin yin rigakafin.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar jamhuriyar Nijar. Jami'an tsaron jihar Difa sun yi nasarar murƙushe wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram tare da cafke wasu a yayin da suke ƙoƙarin ɓoye wasu mutane da suka sace da nufin karɓar kuɗin fansa. Daga Difa, wakilinmu Abubakar Isa na ɗauke da ƙarin bayani.
Satar mutane domin neman kuɗin fansa wata matsala ce da ke ƙoƙarin samun gindin zama a jihar Difa, inda mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yawaita awon gaba da mutane a sassa daban-daban na jihar. Lura da wannan al'amari yasa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar, General Salisu Mudi, ya kawo ziyara domin ƙarawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa ta yadda za su farka daga bacci domin tunkarar wannan bakon al'amari. Tuni wannan mataki ya fara tasiri kamar yadda a jiya jami'an tsaro suka yi nasarar murƙushe 'yan Boko Haram biyu da cafke guda biyu kuma suka kuftar da mutanen da aka sace. Al'ummar jihar Difa ta bayyana farin cikinta akan wannan yunkuri.
Gaskiya jami'an tsaro mu kaga a yanzu sun nura mana tabbaci suna kishin jihar mu, tunda kaga ko yau sun yi fafita sun je sun kwato mana al'ummar mu. Kaga wanda ya kwato mana ka ai shine zaka jinjina mai, to mu yanzu abin da muke so shigan kwasa ya mana mu ya ƙara daukar matasa namu na jihar mu a ƙara zuba su don tsaro inganta. Muna jinjina musu.
Gaskiya mun ji daɗi sosai a yau game da integrate da suka yi kokari da suka yi a tumur. Abin da muke jira ne a kullum mu ji. In ka duba da zaka ji an ce ƙarfe 9 na dare, ƙarfe 10 na dare an zo an shiga gari an ɗauki mutane an tai kuma shiru ba labari. Amma yau daga kincayen din ne har suka je tumur suka yi abin da ya kamata su yi har suka kamo saura suka amso waɗanda aka ɗauka. Gaskiya waɗannan FDS sojoji da suka yi wannan aikin muna jinjina musu sosai kuma muna son sauran ma su tashi su yi kokari irin yadda waɗannan suka yi. In ana yin haka nan din muna ganin kwanciyar hankali za mu same shi cikin kwanakin nan.
Wannan al'amari ya biyo bayan wasu sabbin dubaru da jami'an tsaro suka buƙaci al'umma su yi amfani da su a duk lokacin sace mutane. Na ganin an yi ihu hakan ya kuftar da wasu a garin Gingimi, inda dadadare 'yan Boko Haram sun yi kurin ɗaukar mutane ihu mata da yara ya sa jami'an tsaro suka kawo ɗauki. To sai dai wasu masu fashin bakin al'amuran yau da kullum na ganin ya kamata hukumomi su ƙara saurara matakai don kare al'umma. Bubakar Isufu mai nazari ne akan al'amuran yau da kullum.
To madalla dangance da kokarin da jami'an tsaro suke yi a cikin jihar Murtala Difa, sai dai abinda muke bukata anan hukumomi na kasa da na jiha gaba daya suna karfafa musu gwiwa na dabarun yaki da kuma kayan yaki. Kaga a jiya jami'an tsaro sun yi kubutar da wa'ansu wanda aka kama a shekaran jiya, inda aka waye ma yan garin kai su dinka yin ihu. Kaga wannan yunkurin ya kawo wani sauyi. Yan ta'adda da suka shigo za su yi garkuwa da wa'ansu matasa maza da mata suka yi ihu. Jami'an tsaro suka zo suka kawo nasu agashi, inda suka ta halbe-halbe har wa'annan mutane suka samu kubuta ga wa'annan yan ta'addu. Kaga wannan ya kawo sauyi a cikin tafiyar tsaro a cikin jihar Murtala Difa.
Daga nasu wajen hukumomin jihar Difa sun ce wannan aika-aika na da nasaba da rashin aiki a wajen matasa. Arimin Mustafa shine mataimakin shugaban majalisar jihar Difa.
Wa'annan yara ne samari wa'anda ba su da abin yi kuma sai suka maida wannan abun kamar sana'a. Suke kame-kamen mutane su ɗauke su su je su aje su su karbi kuɗi su yi kaza. To wa'annan samarin da suke yin wannan sun maida wannan abun kamar sana'a. Shi ko insha Allah yau da gobe ƙari ya zaye.
A Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Agaida Abubakar Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga martala da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya wanda zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida. Ayarin masana shari'a daga ɓangarorin biyu sun ba da sunayen waɗanda za su iya cancanta da aikin a daren jiya Juma'a. Ƙwararre na musamman dai shi ne lauya mai zaman kansa da kotu za ta naɗa domin nazarin takardun bayanai na shari'u masu muhimmanci. A lokacin binciken gidan Trump na Mar-a-Lago da ke Florida a wata Agusta, jami'an FBI sun ɗauki takardun bayanai da wasu kayayyaki kusan 13,000. Daga cikin takardun bayanan akwai fiye da 100 da aka ayyana a zaman na sirri. Alƙalin yanki na Amurka Eileen Cannon ya ba da umarnin naɗa ƙwararre na musamman a ranar Litinin, inda ya amsa buƙatar lauyoyin Trump. Alƙalin ya kuma haramtawa masu gabatar da ƙara duba takardun na bayanan sirri yayin da aka yi nazari mai zaman kansa. To amma kuma ya ce jami'an binciken Amurka za su iya ci gaba da amfani da bayanan takardun da aka kwace domin kiyasin tsaron ƙasa. Kotun Kolin Indiya jiya Juma'a ta ba da umarnin ba da belin Siddiq Kapan, wani ɗan jarida da aka ɗaure a kurkuku fiye da tsawon watanni 23, saboda ya nemi ganawa da iyalan yarinyar Dalit da aka yi zargin wasu mutane 'yan Hindu sun yi mata fyaɗe a jihar Uttar Pradesh da ke arewacin ƙasar. Bayan da aka cinna wa yarinyar wuta ta kuma mutu, gwamnatin jihar ta gaggauta ƙona gawarta, lamarin da ya tada hargitsi a fadin ƙasar. Yayin da Kapan, wani ɗan jarida musulmi da ke zaune a New Delhi, yake kan hanyarsa ta zuwa garin Hathras inda ake zargin an yi fyaɗen a watan Oktoban shekara ta 2020, an kama shi kuma aka tuhume shi a ƙarƙashin dokar ayyukan da suka saba doka ta shekarar 1967, wata doka mai tsauri ta yaƙi da ta'addanci. A cikin takardar tuhumar, 'yan sanda sun ce Kapan yana ba da rahotanni ne kawai domin tunzura musulmai, wadda ɓoyayyar aƙida ce ta sananniyar ƙungiyar adawa ta siyasa ta musulmai. 'Yan sanda sun ƙara da cewa ƙungiyar na da hannu a ayyukan da suka danganci ta'addanci, kuma Kapan yana cikin ƙungiyar. Wasu cibiyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi Allah waddaye da kama Kapan, kare kuma suka nemi a sake shi ba tare da jinkiri ba.
A gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan Najeriya muka nufa, inda rundunar sojan ƙasar ta Operation Haɗin Kai ta ce ta gano ƙarin wasu ɗalibai guda uku 'yan makarantar nan na garin Chibok da aka sace tun shekaru 8 da suka gabata. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daude Biyu.
Rundunar ta ce cikin wannan shekara kaɗai ta samu nasarar gano waɗannan 'ya'yan makaranta na garin Chibok guda 9, wanda a baya aka samu guda 7, yanzu kuma aka samu ƙarin guda 3. Rundunar ta ce kuma idan Allah ya yarda za ta yi ƙoƙarin ganin cewa ta kwato sauran 'yan matan Chibok da aka yi garkuwa da su haɗa da sauran jama'a kamar yadda take a yanzu. Major General Christopher Musa shi ne tiyata komanda na Operation Haɗin Kai da ke nan shiyar arewa maso gabacin Najeriya, wanda ya kuma ƙarin haske game da waɗannan 'yan mata guda 3 da aka gano. Ga dai abin da ke cewa,
wannan shekara Allah ya taimake mu samu su guda 9, mun riga mun gan guda 6, to wannan uku din su suka ƙara suka ya zama guda 9. Ran 30 ga August wannan shekara aka samu wata falamata Lawal da danta daya daga Bama, daga tana cikin daya daga cikin yan Chibok girls da aka dauke su lokacin. Ran 1 ga September kuma aka samu wata Asabe Ali, ita ma tana da yaro daya. Ran 2 kuma September aka samu wata Jinkai Yama, ita tana da yara guda 3.
Shi ma kanal Obinna wanda ake kira intelligence coordinator ya yi ƙarin haske game da samun waɗannan mata kamar haka.
When did that happen? 2014
Ya ce a lokacin da wannan ya faru, waɗannan ɗalibai matan Chibok an kwashi 276 a shekaran 2014 guda 57 sun gudu, kuma idan kuna iya tunawa an saki guda 107 a shekaran 2018, kuma an gano guda 2 a shekaran 2019. A wannan shekaran kuma mun samu guda 7, har yanzu muna 98 da ba mu samu kubutar da su ba, kuma muna fatan mu samu gano su don waɗannan ƴan mata. A cewar Colonel Obinna, kome ƴan matan da suka samu fitowa daga dajin sabbi san ke cewa kina so ki koma makaranta? Kina so ki karatu?
Ina so yin karatu.
A kudin da cewa kin samu wannan yaya haka, za ki iya karatu?
In da zai yi zai yi.
Ana yanku guda nawa?
Guda ɗaya ne yanzu a gudun.
To guda biyu ne, kuma guda nawa kika haifu?
Biyu.
Guda biyu? Ɗayan bai na aiki?
Babu yara su.
Ko ya koma shi?
Sai ma ci bugun. Yara nan guda biyu ne, ɗaya ɗin kuma na bar shi a gurin mutanen su.
Sun san zaki fito ne?
A'a, ba su sani ba.
To ya kai kika fito?
Asuba ne kawai, shi ma bai da sani, na tashi na fita. Da fari su nake, na tashi na fita, na zo ba ma.
Kika mika kinki masu zoji kuwa? Shi ne daga can suka kawo ki nan?
Daga can kuma sai suka ɗauko ni suka kawo ni a
nan. Danki guda ɗaya ne kika zo shi, ko watan shi na?
Kwanan shi 15.
Wasu ƴan mata uku kenan da suka fito daga dajin Sambisa da kuma rundunar sojan Najeriya ta mika su ga manema labarai. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar, inda a karan farko a tsahon shekaru akalla 5 'yan hamayya sun halarci taron majalisar CNDP mai alhakin tattauna rigingimin siyasar kasar, sai dai sun gargadi bangarorin siyasa akan maganar daraja juna don ganin an samu cikakkiyar fahimta da za ta ba da damar warware kowace irin kikikaka a tsakaninsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimu Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Matsalolin tsaro da shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokoki su ne batutuwan da taron na majalisar sasanta rigingimin siyasa ya tantauna a kansu a yayin zaman da shugaban majalisar ta CNDP Prime Minister Ahmadu Muhammadu ya kira a yammacin jiya Juma'a 9 ga watan Satumba. Dalili kenan jam'iyyun adawa suka halarci wannan haduwa a matsayin wani matakin kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ta yi sanadin janye hannuwansu daga dukkan ayyukan majalisar ta CNDP yau shekaru sama da 5. Maga takardar jam'iyyar Model Lumana Muhammad Sani Malam shi ne kakakin jam'iyyun ƙawancen adawa na CAP 21.
Le conflit, le querelle et le rapport polarisé entre partis politiques.
Ya ce rikici a tsakanin jam'iyyun siyasa da dukkan wani takun saka a tsakanin ɓangarorin siyasa abubuwa ne da ke iya dabaibaye cigaban ƙasa. A samu yanayin yarda a tsakanin jam'iyyun siyasa da hanyar sasantawa ko mankarancinsu mataki ne da ka iya kawo zaman lafiya da cigaba mai ɗorewa. Hanya ce da kowace al'umma ke amfani da ita, ba ma kamar mu a wannan ƙasa ba, inda muke fama da munanan abubuwa. A cewar shugaban majalisar ta CNDP, samar da yanayin fahimta a tsakanin rukunonin al'ummar Nijar wani abu ne da yake rubuce a tsarin manufofin da shugaba Muhammad Bazoum ya gabatarwa 'yan ƙasa a yayin yakin neman zaɓe. Haka kuma yana nata wannan alƙawali a jawabinsa na rantsuwar ɗare kujerar shugabancin ƙasa. Haka kuma ya sha alwashin ɗaukan matakan farfaɗo da hanyoyin sulhunta ɓangarorin siyasa. Sai dai duk da yake 'yan adawar sun koma kan kujerun da suka kauracewa, sun buƙaci ɓangarorin siyasa su daraja juna domin samun kyakkyawar fahimta. Ya ce a yi hatsara, sulhu baya yiwuwa sai idan ana mutunta juna. Yanayin sulhu abu ne da ya danganta daga matsayin kowanne daga cikin mutanen da aka tattara a kan teburi. A jajibirin wannan taro an gana a tsakanin Prime Minister Ahmadu Muhammadu da jagoran 'yan adawa Tahiru Shedu, wata ɗaya kenan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Karan farko kenan da irin haka ke faruwa a tsawon shekaru sama da goma a sakamakon tsamin dangantakar da aka yi fama da ita a tsakanin 'yan hamayya da masu mulki na wancan lokaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makiri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba batun yawan hatsarin ababen hawa da ake samu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin wannan lokacin. Mutane da dama ne suka bayyana damuwa ga wannan batun, lamarin da ya kai hukumar kiyaye hatsarin ta ƙasa ta Road Safety ta tashi haikan domin daƙile yawan hatsarin ababen hawan. Wakiliyar sashen Hausa a birnin Abuja Halima Abdurra'uf ta yi tattaki zuwa shelkwatan hukumar ta Road Safety, inda ta yi kicibis da Malam Muhammad Kabir Abubakar, jami'i a sashen wayar da jama'a na hukumar Road Safety a Abuja, inda ta fara masa tambaya wani irin matakai ne suke ɗauka na daƙile wannan lamarin.
Kamar yadda kika tambaya ko kika nemi ki san wani irin matakai hukumar kiyaye hadara ta ƙasa take ɗauka wajen daƙile yawan hatsarurruka da suke faruwa musamman a birnin tarayya Abuja da kewaye, matakai da dama. Na farko dai, kaman hatsarurrukan nan suna faruwa yawanci a bisa binciken mu suna faruwa yawanci daga daren Juma'a, Asabar, Lahadi ko kuma idan an yi ruwa da yawa. Waɗanda suke faruwa a weekend tsin waɗannan suna da alaka da shaye-shayen abubuwan maye, musamman waɗanda suke zuwa clubs da parties da ake yi da ranar Juma'a da ranakun Asabar da ranar Lahadi. Za ki ga cewa daga Litinin zuwa Juma'a ko daga Litinin zuwa Alhamis abin yakan yi sauki, amma waɗannan lokuta da daddare, musamman da daddare, za ki ga lokacin su ne ake samun waɗannan hatsarurruka. Hukumar kiyaye hadara ta ƙasa haɗin gwiwa da hukumomi irin su hukumar 'yan sanda da hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na ƙasa suna aiki hannu da kafaɗa ko kafaɗa da kafaɗa wajen tabbatar da cewa an samu sauki ko kuma raguwar wannan ta'ada ta shan miyagun ƙwayoyi ko kuma shan abubuwa masu maye yayin da ake tukin ababen hawa. Yawanci jami'anmu da suke sintiri suna tafiya da abin da ake kira alcoholizers ko breathalyzers, waɗanda wasu na'urori ne 'yan ƙanana masu sauƙin amfani waɗanda ake amfani da su. Idan an yi zargin mutum yana tuki cikin maye, za a ba shi wannan ya busa, kuma idan ya busa aka tabbatar da cewa yana tuki cikin mayen nan, akwai matakai masu tsauri da ake ɗauka a kansu. Na farko dai ba zai ci gaba da tukin mota ba, sannan na biyu za a yi masa tara, zai kuma iya gurfana gaban kuliya da dai sauran makamantansu. Sannan akwai wayar da kai da hukumar kiyaye hadara ta ƙasa take haɗin gwiwa da ƙungiyoyin direbobi na ƙasa, wanda zaki ga yawanci inda ake lodin motoci ko kuma musamman tashoshin mota waɗanda suke da lasisi, waɗanda gwamnati ta san da zamansu. Zaki ga cewa ƙungiyoyin direbobin nan mun ja hankalinsu, kuma sun ba mu haɗin kai matuƙa wajen tabbatar da cewa sun hana sai da barasa da danginta a guraren da ake lodi ko kuma tashoshin lodin fasinjoji daga guri zuwa guri. Sannan abu na ƙarshe ko kuma abubuwan da muke wajen tabbatar da cewa mun tabbatar da daƙile waɗannan shaye-shaye ko kuma haɗarurruka, akwai wayar da kan jama'a, akwai sintiri, wanda idan ba birnin tarayya Abuja da sauran manyan birane ba, za ku ga cewa jami'anmu sukan tashi aiki ne daga misalin ƙarfe 6 na yamma, amma a birnin tarayya Abuja akwai motocin sintiri da suke kaiwa har ƙarfe 10 na dare. Sannan akwai jami'anmu kuma da suke yawo a cikin fararen kaya domin bada rahoto akan irin waɗannan abubuwa. Sannan da dai irin waɗannan matakai na wayar da kan jama'a, kiraye-kiraye, hukunci da dai sauransu da sauransu.
Halima ta yi wa bakon namu ƙarin tambaya domin jin ko gaskiya ne yawan gudu na cikin dalilan da ke haddasa hatsarin a birnin Abuja. Sai ya ce
wannan hakika haka yake, gudu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa a samu hatsarurruka ko ina ba wai a birnin tarayya Abuja da kewaye ba, domin manya-manyan abubuwan da suke janyo hatsarurruka an kasa su gida uku. Akwai abin da ake kira human factor, akwai mechanical factor, sannan akwai environmental factor. Human factor din nan wato abubuwa da suke da alaka da ɗabi'a da halayya ta ɗan adam. Kin ga gudu alaka ɗabi'a ce ta ɗan adam, ɗabi'a ce ta direba. Mota in ka ce mata ta yi gudu za ta yi gudu, in ka taka ta yi gudu za ta yi gudu. Dole kuma yayin da ake gudun nan akwai abubuwa da dama, kamar cikin birnin tarayya Abuja da kewaye akwai junctions, ma'ana mahaɗa, akwai kwanoni, akwai interchanges, ma'ana gadojin saman nan da dai sauransu, waɗanda duka za su iya mutum ya shige su ba a yadda ya kamata ya shige su ba, da iya janyowa a samar da a haifar da mummunan hatsari. Dangane da batun cewa kuma matakin da hukumar ke hadira ta ƙasa take ɗauka wajen tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ne suke mallakar lasisin tuƙi ta ƙasa. A kwanakin baya hukumar ke hadira ta ƙasa ta ƙarƙashin shirinta da ake cewa DSSP, ma'ana Driving School Standardization Program.
Kai da Malam Kabiru, gashi ka dauko bayani amma kuma lokaci yayi hali. A don haka za mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Muhammad Kabiru Abubakar, jami'in sashen wayar da jama'a a shehar kwatan hukumar Road Safety a Abuja, da wakiliyar mu Halima Abdurra'uf da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu, ga kaɗan daga cikin rayin da masu saurare kan turo mana ta email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarfin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yake salam biyoyi Hausa, zan yi amfani da wannan dama in kira ga 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah wajen gudanar da kasuwancinsu, su daina tsawwala wa al'umma, su daina ɓoye kayan masarufi don yayi ƙaranci kafin su fito suna saidawa al'umma da tsada. Yanzu a inda nake shinkafa 'yar gida mudu naira 850 haba jama'a, talaka ina zai saka kanshi ne. To fata na gari Lamiri, muna fatan rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar PDP, muna fatan Allah ya daidaita su. Duk da mu 'yan jam'iyyar APC ne, da ƙarshe muna fatan a zaben 2023 Allah ya bamu shugaba na gari. Sako daga Kawu Miruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon Yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St James da ke birnin London. Yarima Charles ya kasance sabon sarki biyo bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kuma kira shi da Sarki Charles na uku. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun Rasha a jiya Juma'a, a yayin da kantoma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv ya bayyana cewa Kiev din ta sami nasara. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin Ukraine sun sake karɓe iko matsugunan jama'a fiye da 30 a yankin na Kharkiv.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, a shirinmu na dare wato tare da rabi agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na wanda ya tiya na gabatar da shirin, da Salama na Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni, da ma injiniyarmu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.